Mutuwar wakilin gidan talabijin na Channel ya kawo adadin mutum na biyu a bangaren da ba na ƴan Shi'a ba da ya mutu a sakamakon samun raunuka a yayin muzaharar ƴan Shi'a almajiran Ibrahim Alzarge a Abuja. Tun farko dai mukaddashin kwamishinan ƴan sanda DCP Usman Umar ne ya fara rasuwa a sakamakon raunukan harbi da ya samu a wajen zanga-zangar. Shugaba Buhari ya gana da jagororin tsaro kan wannan akasi da ya faru.
To let him understand that we need to stand under control. The president asks us to make sure we provide security for every citizen of this country.
Babban sufetan ƴan sanda Muhammad Adamu ya shaida wa manema labaru ganawar cewa sun sanar da shugaba Buhari kwantar da fitinar, inda shi kuma ya umarce su da su tabbatar da kare dukkan rayukan ƴan Najeriya. ƴan Shi'a dai da suka fito muzaharar a bayanan ƴan sanda sun fi mutum 300.
Ko ɗan sanda da yake jin cewa an ce in yaro ya rubuta criminal ko ya ce criminal ka harbe shi, wallahi idan ka harbe mu za mu rama.
Kakakin ƴan Shi'a na Abuja Muhammad Ibrahim Gamawa, wanda ya ce sun rasa ran almajiran alzazzagin kusan 20, ya ce ba za su daina fitowa muzaharar ba sai an saki jagoransu.
Shi kuma Garbashi Usman tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam, to yanzu kuma suka saki malam. Da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi Kaduna ba, sai mu ce to malam ya fita hannunsa ya koma hannun gwamnatin jihar Kaduna. Ina ko maganar cewa suna kashe masa miliyan 3 da wani abu. Ai ba an mai da shi Kaduna ne ministan sa na lokacin. Lai Muhammad ya ce suna kashe masa miliyan 3 da wani abu, to yanzu kuma suka canza. In suna so mu bari su saki malam, in kuma ba su so su saki malam, to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba daya. In suka kashe mu ya zamana ba ɗan Shi'a kwaya ɗaya a Najeriya, to shikenan ba za su ga zanga-zanga ba. Amma dama ba su bi dokar kotu da dokar ƙasa da take komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti. In dai ba su yi wannan ba, za mu dinga fitowa. Insha Allah, wayanda suka kashe sun tafi, wayanda suka rayu kuma ba za su fasa ba.
Zuwa yammacin jiya komai ya koma daidai a tsakiyar Abuja, in ka ɗebe motoci biyu na hukumar agajin gaggawa da ke kone a bigiren muzaharar. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya. Lafiya kar wadansu su samu a matsala.